Wannan shine karon farko da kawancan MRN na jam'iyyar da ke mulkin Niger ke bayyana matsayin sa a hukunce a game da tsarin kasafin kudaden 2018. Wanne kamar yadda aka sani yake ci gaba da haddasa tayar da jujuyoyin wuya a wajen kungiyoyin kare haƙƙin jama'a saboda a cewar su yana kunshe da matakan jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Yayin da jam'iyyun adawa a nasu bangare yake danganta tsarin kasafin da rashin sanin makamar mulkin ƙasa. Shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohammed da ke jagorancin taron wannan kawance na cewa
mu ma mun san da akwai irin matakan da lalle yau sun yi sanadiya a wurare kaɗan ba kamar yadda su suke gai sadan waɗansu abubuwa ba na masurufi ba kamar na zirga-zirga da sauransu. Kun gan dai matakan da muka ɗauka mu ba mu rage albashin ma'aikata ba, ba mu rage yawan ma'aikata ba. Ba mu ce ba akwai wani abun da mun riga mun ba ma mutane muka amshe musu ba. Wannan abubuwan an yi su cikin sauran ƙasashe saboda lokaci ne ya zo mai tsananin wuya kenan ya kamata al'umma ta gane. Haraji abu ne ne wanda dole sai an neme shi inda duk jama'a suke babu shakka.
Matakin jirgin sojojin ƙasashen yammaci a wasu sassan Niger da sunan yaƙi da ta'addanci na daga cikin abubuwan da ke shan suka daga waɗannan ƙungiyoyi har ma da jam'iyyun adawa.
Wallahi in mu ne muke a wurin su irin wannan maganan ba mu iya muyinta. Mu burin mu ɗan ƙasa su kwana lahiya. Menene ɗan Niger suka ga wannan sojojin suka mumu sun musguna ma wani ne? Sun ma wani abin da ba daidai ba ne? Akwai wani ɗan fara fula wanda ya taɓa ganin wani soji ya yi abin da ba daidai ba na wata ƙasa har ya zamanto shi ne maƙiyin shi kuma shi ne yake so ya bar ƙasa? Alhali ko shi ya san aikin da ake yi a Bilma, shi ya san aikin da ake yi a Sigidin, ya san aikin da ake yi tsakanin iyakanmu mu da Algeria, tsakaninmu da Chad, tsakaninmu da Mali.
A wani yunkurin jaddadawa shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu da gwamnatinsa cikakken goyon baya, jam'iyyun kauncen MRN a wannan sanarwa sun kuduri aniyar fitowa kan tituna a farkon watan gobe kamar yadda Kasim Mukhtar na jam'iyyar CPR inganci ke karin haske.
Wa'annan ɗan ƙwarorin mutane za mu nuna musu cewa jama'a ba alfahari ba da ƙarin Allah, tamu ce yau kuma in Allah ya yarda tamu ce gobe. Babu kowa tare da su, kenan mu hito rana 4 ga watan Maris mu gaya ma duniya da 'yan ƙasa cewa dukkan ƙudurruka wanda gwamnati ta ɗauka da shugaban ƙasa al'ummar ƙasar Niger tana bayan su.
Ko a ranar Ladin da ta gabata ma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a ƙarƙashin wata haɗaka sun shirya jerin gwano haɗe da gangami inda aka kiyasta cewa dubban 'yan Niger ne suka amsa kira a yamai da wasu manyan biranen Niger. Yayin da tuni suka fara hangen sake fitowa a ranar 25 ga watan da muke ciki a ci gaba da matsawa gwamnati lamba domin ta canza ra'ayi akan sabuwar dokar harajin 2018. Sune Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.